barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da kan baku dama domin aiko da tambayoyinku kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga mallam domin samun mafita kuma na yi aiko da waɗannan sakonnin tambayoyi ne dai ta kan lambobin waya na 0805554413 da kuma 0707604155 sai kuma 0707478442 haka zalika za ku yi aiko da sakonnin tambayoyin naku cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafinmu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To a yau dai muna Lahadi ne ta 7 ga watan Fabrairu na shekara ta 2006 daidai da 28 ga watan Rabi'u Tsani na shekara ta 1437 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Kuma kamar kun lokaci a yau magamu tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallamu babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda kuma shine zai amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Akramakallah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bai haka in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cikin bayanin da muke yi na Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da muka ce ta kasance ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma uwa ga mu'minai ta rayu da Annabi sallallahu alaihi wa sallama rayuwa mai kyau. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mata kauna, kaunar da bai nuna ma wata daga cikin matansa irinta ba. Sannan kuma haka nan bayan komawarsa ga Allah ta'ala ta kasance gurin sahabbai suna daukanta da kima da daraja, suna mutunta ta. Sayyidina Umar yana karrama ta, yana mutunta ta, yana nuna fifikonta akan sauran matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, duba da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi nuna mata kauna da soyayya. To haka Nana Aisha ta kasance har lokacin khalifancin Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu, wanda ya yi shekara 12 yana matsayin khalifa, wanda a shekaru 6 na farko daular musulunci ta zauna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da rashin fadace-fadace da rashin fitintunu da rigingimu. A shekaru 6 na ƙarshe su kuma aka samu bayyanar wasu fitintunu wanda wasu daga cikin makiya wannan addini suka rika haifarwa, suka rika haddasa su, wadanda suka rika bi garuruwa suna ta kokarin da za su tunzura al'umma su yi wa Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu bore, wanda haka har ta ja ya yi shahada, wato aka kashe shi shahidi. Da Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Sayyidina Uthman, Allah ta'ala zai sanya maka wata riga, idan an nemi ka tube to karka nemi ka tube ta har sai ka komo gare ni. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Uthman, inna Allah la'allahu an yuqammisa qamisan fa in araduka ala khal'ihi fala takhla'hu 3 marrat. So uku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa wannan magana, ce ya Uthman, za ta yi wa Allah ta'ala zai sanya maka wata riga, idan suka nemi ka tube kada ka yadda ka tube. Nabi ya bai ta masa wannan magana har sau uku. Hadisi ne tabbatacce da Imam Ahmad ibn Hibban da wasu daga cikin malamai su ruwaito shi. To Sayyidina Aisha radiyallahu anha ta ga wannan lokacin, ta ga yadda wasu ƴan ta'adda daga wajen garin Madina suka shigo cikin garin Madina suka yi wa gidan shugaba Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ƙawanya kwana da kwanaki, da ƙarshe ma suka haura suka kashe shi, suka raunana matansa radiyallahu ta'ala anhuma. To Aisha radiyallahu ta'ala anha ita a wannan lokacin tana Makka, lokacin da abin ya faru ta tafi umara, akwai Zubair ibn al-Awwam da kuma Talha ibn Ubaidillah wanda suna cikin sahabbai manya-manya waɗanda suka yi saura a lokacin, kuma suna daga cikin al-mubashirin bil janna, waɗanda aka yi musu al-bushir da aljanna, suka nemi izinin su ma su tafi umara da Aisha radiyallahu ta'ala anha a can. to bayan sun je labari ya je mata cewa gashi abin da ya faru a Madina gashi kuma waɗannan ƴan tawaye da suka yi wannan aika suna nan a cikin garin Madina kuma su suke ta kokarin ma su ga sun samu matsayi a gwamnatin da za a saki kafawa sabuwa wato gwamnatin Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu saboda haka sai take ganin to bai kamata a ce waɗannan da suka irin wannan aika an yi shiru an kyale su ba an zura musu ido domin yin haka zai sa kuma nan gaba dukkan wasu wanda suka ga cewa shugaba bai musu ba shikenan su far masa su kashe shi kuma sun san cewa ba za a yi komai ba don haka ya kamata a tashi a bi diddigin waɗanda suka yi waɗannan abubuwa domin a kamo su a gabatar da su ga shari'a domin a yi musu hukuncin da ya dace da su don haka shi Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a lokacin ya zama shine khalifa kuma waɗannan mutane sun zo sun shige cikin sojojinsa sun je cikin jama'ar sardinarsa a lokacin ya kula suna da ƙarfi akwai ƙarfinsu na su karan kansu kuma akwai ƙarfin ƙabilunsu da suka fito daga ciki idan ya ce zai ɗauki wani mataki a kansu ta hanyar kama su a hukunta su a wannan lokacin to ƙasar wato daular musulunci a lokacin za ta ƙara yabutsewa domin da yawa daga cikin waɗanda suke goya musu baya ba su san haƙiƙanin al'amarin ba kuma wasu da yawa daga cikinsu ba su san ba musuluncin ya yake ba saboda duk galibinsu a Arab ne mutanen ƙauye ne waɗanda suka musulunta bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama musuluncin bai gama ratsa su ba don haka wannan abin na ƙabilancin Laraba yana jin tare da su yayin da za a ce an kashe musu wasu ƴan uwansu to babu shakka za su iya ɗauko makamai a yi ta yaƙin da ba a san ranar ƙarewarsa ba wannan ta san Sayyidina Ali ya rika kaffa wajen ganin cewa ya ɗauki wani hukunci akan waɗannan mutane duk da cewa bai taɓa jin a ransa cewa zai kyale su ba to amma yana ganin ya kamata a fara haɗe kai gaba ɗaya kowa da kowa ya zo ya shiga cikin mubaya'arsa in ya so daga baya in daula ta riga ta kafu aka dawo da kwanciyar hankali da doka to shikenan sai kuma a yi bincike har a kai ga waɗanda suka yi wannan laifin a yi zartar musu da hukuncin da shari'a ta tanada a kansu Sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha tana Makka ita ana ta tunanin ya kamata a gaggauta ɗauko fansar jinin Sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu daga waɗannan 'yan ta'adda waɗanda an san su saboda mutane da suka zauna a cikin garin Madina kwanaki kafin su yi wannan aika kuma ana ganin su ana ga kai kawunsu a cikin garin Madina don haka babu wani wanda ba a san shi ba in ma ba a san su duka ba to an san da yawa daga cikinsu ya kamata a ɗauki wani mataki a kansu wannan ita ce fahimtarta don haka take ganin ya kamata ta fito ta je ta nemi taimakon waɗanda za ta nemi taimako daga wajensu domin a zo a kama waɗannan mutane a hukunta su don haka ita da Talha ibn Ubaydillah da Zubair ibn al-Awwam suka baro garin Makka suka nufi Basra domin tana ganin a can za ta samu waɗanda za su taimaka mata wajen a zo a huka musu waɗannan mutane don a kama su a zartar musu da hukuncin da ya kamata a zartar musu da shi saboda haka ta fita suna su 700 har ta nufi Basra rinduna ta haɗu tare da ita wajen mutum 30,000 Sayyidina Ali ibn Abi Talib ya samu labarin fitarta ya ji tsoron cewa idan ta je ta samu mutane to babu shakka mutane da yawa za su bi ta saboda matsayin da take da shi a cikin al'umma kasancewar ta matar manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma uwa daga cikin iyayen mu'minai don haka sai ya dauki aniyar zuwa ya dakatar da ita ta karasa Basra ya fita da rindinsa da yawa da wasu daga cikin sahabbai sun ba shi shawarar cewa kai ya fita amma yake ganin fitar ita ce tafi alkhairi don haka ya fita ya nufi ainihin inda take a bayan na Aisha radiyallahu anha da waɗanda suke tare da ita sun yi sansani waɗannan makasa 'yan ta'adda wanda da yawa daga cikinsu suna cikin rundunar Sayyidina Ali sai suke ga cewa idan suka bari har Sayyidina Ali ya haɗu da na Aisha radiyallahu ta'ala ana aka tattauna aka cimma matsaya guda ɗaya to su kashinsu ya bushe don haka wajibi ne su tashi su ga duk yadda za a yi kada rundunonin nan guda biyu su rabu ba tare da an yi faɗa ba wannan ya sa suka yi ta ƙoƙarin tunanin yaya za su yi ka a samu sulhu saboda a lokacin akwai Alqaqa ibn Amr wanda ya riƙa zarya tsakanin bangaren sayyidina Ali da kuma bangaren sayyidatuna Aisha tare da ita akwai Abdullah ibn Zubair da kuma tare da ita akwai Zubair ibn Awwam da kuma Talha ibn Ubaidillah yana zariya tsakanin waɗannan bangarori biyu da bangaren ta da bangaren Ali radiyallahu ta'ala anhu domin a samu sulhu cikin dare waɗannan waɗanda ake cewa as-sab'iyya mabiya Abdullah ibn Saba wanda shine ummul aba'isin dukkan waɗannan fitintunu da suka faru shi ya rura wutar fitinar sai yake ganin cewa sai suke ganin cewa bari a bari gari ya waye har a samu haɗuwa tsakanin waɗannan bangarori guda biyu ayi sulhu to su a lokacin kashin su ya bushe domin kuwa sulhun da za a yi zai sa a kafa ainihin bincike mai ƙarfi kuma za a cin musu kuma za a yanke musu hukunci to wannan yasa suka ga ya kamata su haɗa rundunar guda biyu faɗa cikin dare kafin gari ya waye don haka suka tura wasu suka auka wa rundunar sayyidina Ali a zaman cewa Aisha radiyallahu anha da mutanenta ne suka auka masa ita ma suka aika wani wasu jama'a daga cikinsu cewa su je su auka wa rundunar sayyidina Aisha radiyallahu ta'ala anha a zaman cewa Ali da mutanensa ne suka auka mata radiyallahu ta'ala anhu to haka kuwa suka yi don haka wani bangare nasu ya je aukawa rundunar sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha wani bangare kuma ya je aukawa rundunar sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu don haka kowane bangare sai ya yi tsammanin cewa ɗaya bangaren ne ya kawo masa hari don haka kenan an ci amana an karya yarjejeniya da alkawari don haka kowa sai ya kirawo aka shiga kiran juna dan da nan kuma faɗa ya rikice aka yi ta yi wanda har aka salwantar da rayuka masu yawa da ƙarshe da kyar aka ciwo aka shawo kan al'amarin a lokacin na Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cikin darbukanta a wato haudajinta a kan raƙuminta ko taguwarta ba a samu yaƙin ya dakata ba sai da wani ya harbi wato ƙafar taguwar ta turkushe sannan sai aka ga kamar ga wani abu can ya same ta to kuma shikenan sai kowa ya maida makaminsa aka tsaya to wannan shi ya jawo waɗanda suke ta zariya a samu sulhu suka yi nasara aka samu yaƙi ya tsagaita to wannan yaƙin shi ake kira da waqatul jabal wato yaƙin da aka yi sai da tunan Aisha radiyallahu ta'ala kana kan raƙuminta to wannan shi ne abin da ya faru a wannan lokacin idan muka duba da idan basira za mu ga wani abu ne da dukkan su bangarorin guda biyu suna da wata kyakkyawan niyya ne kuma manufa ce guda ɗaya illa iyaka kowa yana da yadda yake tunanin za a cin mata magana ce ta ya za a karɓo fansar jinin sayyidina Usman khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku kuma sirikin manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda wasu ƴan ta'adda suka zo suka yi masa ta'addanci har gida yaya za a karɓo masa wannan haƙƙi nashi Aisha radiyallahu ta'ala anha tana ga gaggauta sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shi kuma ta bangaren sai yana ga dan jinkirta abin a hankali wanda wannan ta sa kowanne kuma ya samu jama'a da suke mara masa baya su kuma waɗanda suka yi laifin suka ga cewa ya kamata kada su bar abin yayi nisa har a samu wani sulhu saboda haka suka haddasa wannan fitina suka haddasa wannan yaƙi kaga ashe ba abu ne da har za a zauna ana zargin ko Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha a ce ta fito don ta yaƙi sayyidina Ali ba ita asali ta fita ne ma don ta tafi Basra kuma daga Basra za ta samu mutane da a taimaka domin a kama waɗanda suke laifi shi kuma sayyidina Ali asali ba ya fito bane don ya yi yaƙi da Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ya fito ne don ya hana ta tafiya Basra saboda haka babu wanda ya fito da niyyar ya kashe ɗan uwansa to amma waɗanda suke fitinannu a lokacin sun yi amfani da wannan dama sun haddasa wutar fitina a tsakaninsu kaga ashe wani ya zo ya fake da irin wannan ya ce zai ci mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci mutuncin sayyidatuna Aisha radiyallahu anha ko ya ci mutuncin sayyiduna Abdullah Zubair ibn al-Awwam ko Talha ibn Ubaidillah ko ya ci mutuncin sayyidina Ali ta karkashin wannan babu shakka wannan ba mutum ne mai kyakkyawan manufa ba mutum ne wanda shi ma zaka iya danganta shi da waɗancan waɗanda suka yi wannan aika-aikar kuma suka haddasa wannan husumar saboda haka fata ake yi nagari Allah ta'ala ya yafe musu duba da irin manya-manyan aikinsu da suka gabatar wa addinin Allah ta'ala sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rasu ta bar duniya a ƙarshen a ƙarshen shugabancin Muawiya radiyallahu ta'ala anha domin ta rasu loka shekara ta 58 wato a cikin watan bina watan Ramadan 17 ga watan Ramadan shekara ta 58 kuma Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu shi ya yi mata sallah ɗan uwanta ko ince ƴaƴanta kamar Al-Qasim ibn Muhammad da kuma Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr da Abdullahi ibn Atiq da Urwa ibn Zubair da Abdullahi ibn Zubair su suka shigar da ita kabarinta aka binne ta a Baqi wato anan makabarta ta Baqi a dake Madina Allah ta'ala ya ji kanta ya gafarta mata ko Allah ta'ala ya kinsa mana soyayyarta ya kara mana kaunarta a cikin zuciyarmu babu wani wanda yake san da Aisha radiyallahu ta'ala anha sai wanda yake ya yarda cewa mahaifiyarsa ce kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa azwaju ummahatuhum wanda ya yarda cewa uwarsa ce to wannan shine zai yi bakin ciki da abin da ya faru kuma shine wanda zai kaunace ta ya so ta ya yi mata kikkiawa addu'a ya kaunace ta kamar yadda ya san cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana kaunarta Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya kara mana soyayyar waɗannan bayan Allah a cikin zukatanmu.
Tamin su ma'anar malamin sakar alkhairi. Tambayar mu ta farko yau cewa take malam menene hukuncin sallar wanda yayi ruku'u a wajen masallaci bayan an dago daga ruku'u kuma ya taka ya karasa shiga cikin masallacin.
Ba a ce ayi ruku'u a wajen masallaci ba. Wanda duk zai yi haka to ba daidai ba. Babu wata sunna da ta zo cewa kai ruku'u tun kana waje sannan ka shigo masallaci. Abinda sunna ta zo da shi samu wata sunna ta zo da shi shine yin ruku'u a cikin masallaci kafin a karasa sahu ba kafin a karasa masallaci ba saboda haka wanda yayi haka bai da sallah ana iya yin ruku'u a cikin masallaci kafin a karasa sahu wato ka zo kafin ka karasa sahu sai kake tsoron liman zai dago sai kai ruku'u bayan ya dago sai kuma ka karasa cikin sahu to wannan babu komai sunna ta zo da wannan
sai kuma wannan Ismail kuma murya yake cewa wato yaya matsayin dadewa da wasu limamai suke yi a sujjadar karshe shin hakan na da asali
ba shi da wani asali duk limamin da kaga yana mai da sujjadar karshe wata sujjada ce da zai dade to wani kinibibi ne nashi amma ba sunna ce ta zo da wannan ba sunna ba ta fifita wata sujjada akan wata wajen dadewa ba in ma har akwai inda zaka dade to sai dai sujjadin farko kuma inda yazo a wasu sallolin Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman nafila yakan yi raka'ar farko ta fi ta biyu ta tsawo don haka ruku'un ta farko ya fi ruku'un ta biyu sujjadar ta farko ta fi ta biyu amma ba wai a sanya sujjadar karshe ta fi tsawo ba wanda duk kaga yana wannan to wani ne wanda yake kullun shigar da wani fahimtar sa addini wanda ba ta da asali saboda haka idan mutum yana da addu'a a cikin sujjada yadda zai yi addu'a sujjadar farko sujjada ta biyu sujjada ta uku sujjada ta hudu duk ɗaya ne babu bambanci babu dalil da zai sa ya keɓance sujjadar karshe a ciki zai yi addu'o'i mutane su ga wani bambanci har su so suna irin waɗannan tambayoyi duk wanda ya zo da wannan to ya zo da wata tabi'a a addini wanda ba ta da asali
sai wato Sharbutu Yusuf Mustafa yake cewa da Allah malam ina so a yi min karin bayani akan ayar mubahala
to yana nufin ayar da ta zo cikin suratul Ali Imran fa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil wa naj'al la'nata Allahi 'alal kadhibin wani aya ta sauka domin ta yi bayanin abinda ya faru tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wafdu Najran akwai nasara wanda suka zo daga Najran a can wajen kudancin Saudiya a yanzu sun zo Madina nasara ne amma Laraba ne kiristoci ne amma Larabawa da kabilar Banu Taglib sun zo akan batun Annabi Isa alayhi salam cewa su suna ganin Annabi Isa dan Allah ne Allah ta'ala ya saukar da ayoyin cikin suratul Ibrahim tun daga farkonta aka faɗi kissar Imran da haihuwar Maryam alayhi salam da har zuwa haihuwar Annabi Isa alayhi salam suka ji duk bayanan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu alqur'ani ya sauka da shi na sha'anin Annabi Isa alayhi salam da yadda har Allah ta'ala ya sabar da shi ce a cikin siyakin ayoyin Allah ta'ala yake cewa innama masalu isa inda Allah ka masali adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من المنترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم حزوا قرشن غير واتو الله تعالى يتي تكونغا مثال النبي عيسى عليه السلام ابو الله كما مثال ادم ني ده الله يا هلتشي شي daga turbaya sannan yace da shi kasance sannan ya kasance wato yadda Allah ya halittar annabi adam alayhi salam daga turbaya ba uba ba uwa ba uba to haka nan yaga dama ya halicci annabi isa alayhi salam shi kuma daga uwa ba uba in har abin mamaki ne halittar annabi Isa alayhi salam to halittar annabi Adam tafi zama abin mamaki domin ita ba uwa ba uba in har za a cewa annabi Adam dan Allah ne to me zai hana kuma a ce annabi afwan zai har za a ce annabi Isa dan Allah ne to sai a ce annabi Adam ma dan Allah ne dan shi ma ba uwa shi ba uwa ba ba uba gaba daya saboda haka wanda sai Allah ta'ala yake cewa فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وان دوك يي جايا da kai yayi tajayya da kai game da annabi Isa alayhi salam bayan wannan ilimi da wannan hujja da ta tabbata na wahayi da ya zo daga Allah ta'ala ga bayani daki daki dalla dalla da alqur'ani yayi amma duk da haka ya dora jayayya ya dora gaddama to yanzu kaga ba mutum bai sani bane ba mutum ba yi masa bayani bane batu ne kuma na taurin kai da ainihin kangarewa فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم كتشي رسو كزو وكراو أئم ومزا وكراو أئم ومزا ونساءنا ونساءكم كراو ما تمكو وكراو ما تم وأنفسنا وأنفسكم مزو مودكو غبا دع وحلو ثم نبتهل سنمي الدعاء وكي الله سوكد لأنا سقمك عليتا توانا آية تشيكي كرا آية المباهلة lokacin da annabi Allah ta'ala ya saukar da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu sai masu hankalin su sai suka ce a bari su yi shawara suka je suka shawarci wani da yake malami ne a cikin su yace to kun ga kuka saki kuka yi wannan mubahala wato da annabi sallallahu alaihi wasallam to gaba ɗaya za ku kare kuma ba ƴaƴan ku ba duk za su kare da jikokin ku da haka ba za a zo ba waye gari babu ku gaba ɗaya a doran ƙasa Allah ta'ala ya katse bayan ku da haka sai suka ce sun fasa suka koma garin su suka ci gaba da bada jizya to wannan ita ce ayatul mubahala ayatul mubahala ba wai tana nufin cewa duk wanda kai sabani da shi kace zo mu tsire wa juna ba kamar yadda wasu suke yi da zarar an zo ana tattauna abu na ilimi shi ya faɗa kai ka faɗa sai ya ci to zo mu tsire wa a'a ayin ka kula wannan waɗansu ne waɗanda Allah ta'ala ya saukar da ayoyi da ilimi da hujjoji sannan suka kiyarda sannan aka zo maganar mubahala wato sai bayan an kafa hujja shi yasa Allah ya ce fa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm amma ba yana nufin cewa a daina da'awa ba sai a yi ta mubahala kamar da za a zo kana musu nasiha sai ce a yi mubahala a'a annabi ba haka ya ta yi ba annabi ya taɓa cewa Qurayshawa a zo a yi mubahala ba bai taɓa cewa Yahuda a zo abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da su yake yi to sai in sun ci gaba da taurarewa bayan ga ilimi to shine ake maganar mubahala su ba wannan mubahalar ba ta kana ba ta kasance ba domin sun kiyarda sun ki amincewa
sai goni Muhammad yake cewa malama cikin alqur'ani mai girma surori nawa ne ake wa sujudar tilawa
to sujudar tilawa wannan kusan a alqur'ani yanzu wanda ake karantawa kowane gurin da ake sujjada akwai alama da ka zo gurin da ake sujjada zaka ga an sanya alama sau cikin suratul hajji ko cikin suratul nahli ko cikin suratul isra duk surorin da ake sujjada a cikin su da kana zuwa zaka ga an yi maka alama a gefe a rubuta sujjada saboda haka kaga an hutar da kai ba sai an gaya maka ka ji kai ta hadda ba a lokacin da kawai haddar ake yi shine ake bukatar a san amma yanzu da yake kai har baka haddace surorin baka ga baka haddace Qur'anin ba ka haddace Qur'anin kuma ka san su na'am
to sai Adamu Kabir yar gai shi kuma ke chamalan tambayar sa ita ce shin ya halatta wato library ko wata ma'aikata su na daliman ranar juma'a kuma su yi sallar su ta juma'a
idan suna da yawa kuma ba masallacin juma'a kusa da su suna iya yi amma idan akwai masallacin juma'a dab da ma'aikatar to su fita su je su yi sallah ya su dawo yafi a ce kowace ma'aikata tana da masallacin juma'a ta kaga a ruwan sai ayi wasallar juma'a za a yi mata kace-kace amma in ya kasance suna da yawa kuma sannan sallar gurin kowa ba su da yawa in ya zama da gurin sallar juma'a ya musu nisa suna iya yin sallar juma'a su a bakin nan
sai Abubakar Sarina shi kuma yake da Allah malam mutum ne aka takura masa yayin kyautar da bai yi niyya ba ya hukunci wannan kyautar shin akwai lada kuwa
to duk abinda baka yi niyya ba ai baka samun ladan sa innamal a'malu binniyat wa inna ma likulli imri'in ma nawa abinda kai niyya shi ake shi kake samun lada amma baka yi niyyar ka kyautata ba kawai dai kai ka ba yadda zaka ilin ba yadda zaka yi dinnan ne saka baka da wani lada a gurin Allah
to sai sakon abba geza shi kuma yace mallan yana tambaya ne yake cewa menene matsayin irin mutanen da shari'a ta ce a kashe su idan suka aikata wani mummunan aiki na gaisha kamar kashe mutum da ganganci ko kuma mai aure yayin zina amma kuma ba a kashe su ba
kamar mai aure yayin zina duk zaman ba a yi masa haddi ba in ya tuba Allah na iya karbar tuban sa ya yafe masa ba wai sharadi bane sai an yi masa haddi sannan Allah zai yafe masa Allah ya suturta shi ko ya suturta kansa ko wani abu wannan shikenan ya matukar ya tuba ya kyautata Allah ta'ala zai iya karbar tuban sa ya yafe masa amma kamar kisan kai wannan ko ya tuba tsakaninsa da Allah ne haƙƙin shi kuma wanda aka yi aka kashe wannan yana nan yana jiran sa ranar gobe kiyama sai in an can Allah ta'ala ya yarda da shi wanda aka kashe din ta hanyar kasancewar shi wanda ya kisan ya gyara a rayuwarsa ya dawo mutumin kirki Allah ta'ala ya yarda da wanda abin ya faru gare shi ya karba ya yi masa afuwa amma ba haka ba haƙƙin sa yana nan ba zai sareya ba da wani haƙƙi wanda yake na tsakanin bawa da ubangijin sa ne wanda zai iya wani na iya gafarta shi amma in ya zama haƙƙin wani ne to wannan ko ya tuba akwai haƙƙin wani din shi ma sai an karɓa masa ranar gobe kiyama ko in ya haƙura
to sai sako na gaba wanda yazo daga Kabiru Tsamiya babba yake cewa mallam mutum ne yana sallar magriba raka'a karshe ya hukun ya karanta Fatiha sai ya manta ya karanta Fatiha da sura sai bayan ya sallama kuma sai ya tuna a ya matsayin sallar sa take
ba wani abu dan ya karanta Fatiha da sura a rakoyin karshe akwai hadisin da abin da ya rawaito hadisin Bukhari na Abu Sa'id al-Khudri kisar Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da mutanen Kufa suka ce bai iya sallah ba cikin bayanin sallar da yake cewa yana karanta yana yin raka'o'i biyu na farko ya karanta ayoyi kamar 30 raka'o'i biyu na biyu yayi ta rabin ta farko kaga rabin ta farko shine kamar ayoyi 15 kenan kaga akwai kuma ruwaya a cikin muwadda ta Imam Malik cewa Sayyidina Abu Bakar ya kasance ya sallar magriba a raka'a karshe raka'a ta uku bayan ya karanta Fatiha ya karanta Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana sura kaga shi ana iya karanta sura bayan binnan ana karanta ina iya karanta wasu ayoyi ko da a raka'o'i biyu da raka'o'in karshe ne biyu na karshe ko a raka'ar karshe ta sallar magriba Imam Shafi'i akwai magana biyu a wajensa akwai inda yake ganin mustahabbi ne akwai kuma inda yake ganin ba haka bane to amma dai wannan shi yafi zama daidai yafi zama dalili saboda haka ba magana sujudus sahwi daga cikin malamai akwai wanda suka karfafa wannan magana kamar Abul Hasanat al-Laknawi cikin littafin sa sharhin muwadda da yayi Ta'liqul Mumajjad na
to sai sako na gaba da yazo daga Faruq Ibrahim shi kuma yake cewa da Allah mallan ina son malai mana bayani akan yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaisawa da al'umma shin akwai bambanci tsakanin yadda yake gaisawa da yaro da kuma babba
Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani bambanci fuskar gaisuwa sallama ko miƙa hannu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa yara sallama kamar da yake wa manya sallama yana yi wa masu kuɗi sallama da talaka sallama kamar da yake wa masu kuɗi sallama ba wani bambanci tsakanin sallamar da zai yi ma wannan ko da zai yi ma wannan haka nan wajen miƙa hannu a gaisa da shi babu bambanci tsakanin wannan da wannan wannan da ya kula da wannan shi ne wanda ya kula da ya kiyaye sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yake sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi tawali'u a cikin sahabbansa har ta kai ma wani lokaci in bako ya zo ba ya iya gane waye Annabi a cikin su sai ya tabbaya an nuna masa cewa ai gashi shi ne wannan shi ne wani
sai wannan shi kuma yake cewa mallan mutum ne yayi wanka sannan yayi alwala sai ya saka safar kafa to da zar ta yi zai yi alwala sai ya shafi saman safar da ya gama sallar kuma sai ya cire safar amma har zuwa al'asar alwararsa tana nan to malam zai iya sallah da wannan alwalar sako daga Muhammad Nazir
cire shafa bayan an yi shafa akan ta baya walwala alwala dan mutum ya yi shafa akan kafarsa sai mutum ya yi shafa akan kafarsa sannan ya cire safarsa ba wannan ba zai sa a ce alwalarsa ta lalace ba sai ya yi abin da ya warware masa alwala saboda haka zai iya sallah da wannan kamar mutum da ya yi alwala kuma ya je a yi masa talliya a yi masa aski ka yi shafar kai bayan ka yi shafar kai kana da alwala sai ka je kuma aka yi maka kwalkwabo aka duba sumar kaga baka cewa ai sumar da kai shafar kai akan ta ta tafi yanzu baka da alwala a'a alwalar ka tana nan saboda haka shi ma wannan mai safa alwalar shi tana nan ba abin da ya same ta sai idan ya yi abin da zai warware masa alwala
to sai sako na gaba shi kuma yake cewa malam ya halarta mutum ya ar certificate na wani iya amfani da shi domin neman aiki daga gaba falawan Suleiman Danbatta
bai halarta mutum ya dauki dan ilimin wani ba naka bane shi yayi karatun sa ilimin sa ne aka yi bayani a cikin certificate din cewa ya iya kaza iya kaza kai ka dauka ka je ka kai akan cewa kai ne aka ce kai wannan ai kaga akwai algush annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghashana falaysa minna wanda duk zai yi mana algush baya cikin mu da haka wallafi ne wannan
to sai Suleiman ibn Balashi kuma yake cewa malam menene bambanci tsakanin tsafi da kuma asiri kuma menene hukuncin aikata kowannan su a shari'a
da abu ɗaya ne as-sihr shi ne asirin as-sihr tsafin kuma da Hausa ne ka faɗi kalmar tsafi da haka duk abu ɗaya ne
to sai
hukuncin su a shari'a kafirci ne idan mutum yayi ta'amuli da abin da yake kafirci a cikin su to a ce misali a ce ya rubuta alqur'ani da jini ko ya sa alqur'ani a cikin najasa ko ya daina sallah ko ya abin nan a haramta masa abin da Allah ya halatta ko a halatta masa abin da Allah ya haramta ya yadda ko a sa shi yayi wani abu na cin zarafin alqur'ani kuma shakka wannan kafirci ne to duk wanda yayi sihiri da irin wannan ya kafirta Allah ta'ala yana cewa wattabu ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru har inda Allah ta'ala yace wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur kaga shi sihiri da koyansa da koyar da shi da amfani da shi kafirci ne
to sakon sanin Sulaiman ko cewa yake yana son a fassara mishi ayar nan ta famana Allah alaina
to wani aya ce daga cikin ayoyin suratul dur da Allah ta'ala yake ba da labarin dan aljanna bayan sun shiga aljanna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin inna kunna min qablu nad'uhu innahu al-barrur rahim wato yan aljanna bayan sun shiga cikin aljanna Allah ta'ala ya baibaye su da ni'imomin aljanna sai su hadu su zauna su irin zaman a zagaye kowa yana kallon dan uwansa shine wa akbar ba'dhum ala ba'd a zauna a da'ira wannan yana kallo wannan yana kallo wannan kuma an sa an yi round abin da table to sai zama suna tambayar juna kowa yana fadar yadda ya kasance a duniya shine sai su ce qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin mu mun kasance a duniya gabanin mu samu tsancikan mu a aljanna muna cikin tsoron Allah ta'ala da tsoron azabarsa wannan yasa muka tashi muka yi ta aiki tukuru tsoron Allah da muke ji kada ya kama mu da laifi ranar gobe kiyama yasa muka rika kyautata rayuwar mu da ta hanyar kusantar Allah ta'ala sannan kuma mun kasance muna nad'uhu wannan kalmar nad'uhu ta kunshi du'aul ibada ta kunshi du'aul mas'ala mun kasance muna roƙonsa muna bauta masa muna aikata abinda Allah ta'ala ya umarce mu na wajibai ma'ana na taqarrabu ilayhi bil qurbat muna kusantarsa da abinda zai kusanta mu zuwa gare shi innahu huwal barrur rahim lalle shi famanna Allahu alaina fa waqana azabas samum inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina fa waqana azabas samum mun kasance ta cikin iyalanmu mushfiqin muna jin tsoro famanna Allahu alaina sai Allah ta'ala ya yi mana yayi mana baiwa da tawfiki manna Allahu alaina bitawfiqi wal hidayah yayi mana baiwa da tawfiki da hidayah fa waqana azabas samum ya tsare mu azaba ta wuta mai tsananin zafi inna kunna min qablu nad'uhu innahu wal barrur rahim mun kasance gabanin haka muna roƙonsa muna bauta masa muna yin abin da ya umarce mu da aikatawa mu kusance shi da su lalle shi ya kasance mai yawan kyautatawa ne da alkhairi sannan kuma mai yawan jinkai ne saboda ka wannan famanna Allahu alaina fawqana azabus samum wani bangare ne na cikin maganganun su mu'mini a cikin aljanna cewa Allah ta'ala yayi mana baiwa da shiriya yayi mana baiwa da tawfiki saboda haka wannan shiriyar ta sa muka samu tsari daga azaba wacce ke ta wuta mai tsananin zafi
to sai kamarat Ibrahim Mu'azzu Shano ne yake cewa malam shin ya halatta magada su ci gadan dukiyar da sun san cewa ba ta halal bace
to ya danganta idan dukiyar an san masu ita ma'ana dukiya ce ta wasu aka sato to sai a mayar musu da kayan su bai halatta ku dauka a matsayin gado mutun da ba ta mahaifinku bace idan dukiya ce ba a san masu ita ba to idan bai halatta ku ci ba sai ku yi aiki da ita na jama'a idan dukiya ce ta gwamnati ku iya mai da gwamnati kayan su idan kun san cewa gwamnatin da za a mayar mata su ma ba za su cinye ne to sai ku yi aikin al'umma da ita ku gyara titi ku gyara kwalbati gyara abubuwan da ku kai asibiti taimaka a sai magani duk abubuwan da dai jama'a za su mora sai ku yi da ita idan kuma ana nufin a dukiya ce da ya same ta ta hanyar wata sana'a mara kyau misali ubansu ya kasance yana da rai yana sai da taba misali taba haramun ce mutum ya zama ya sana'arsa taba yana sai da taba ko yana sana'ar giya ya tara dukiyar su ana za ta haramta su gare su su ba ta haramta gare su ba za su iya cinta a matsayin gado akwai bambanci tsakanin dukiya ta zama ta wasu ce da kuma zuciya ce da ya same ta daga alkasbil halal haram sannan za ta zama haramun a gansa amma ba ta zama haramun a gun wani ba kamar wanda yake yana sana'ar da ba mai kyau ba sai je ya sayayya ya baka kudi ba ka ce ya sayayya ba za ka sayar masa ba don kudinsa ba na halal ba ne wanda shi tsakaninsa da Allah kudinsa ba na halal ba ne amma kai abin da ka sayar masa na halal ne zaka iya abin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta'amuli da Yahudawa duk da cewa a cikin kudin su akwai riba da suke karba a junan su suna bada bashi da riba amma wannan bai hana Annabi sallallahu alaihi wasallam yin mu'amala da su ta saye da sayarwa ba saboda wannan babu komai
sai Umar tambari shi kai yake cewa malam mutum ne yake aikin kare rayuka da dukiyoyin al'umma lokacin sallah yayi kuma amma idan ya bar wajen za iya samun matsala shi malam zai iya jinkirta wannan sallar
na'am idan har akwai bukatar haka zai iya jinkirta sallah yayi jam'u taqdim jam'u ta'khir daga baya sai ya hada da ta gaba yayi domin ya tsare dukiyoyin al'umma da rayukansu
sai kuma wannan sakon da yake cewa da Allah yana son karin bayani akan hadisin Abu Huraira wanda yake karanta bismillah a farkon karatunsa idan zai yi sallah daga Jamilu S Abdul
to ban san me yake so ya ji a game da hadisin ingancin sa ko kuwa ana karanta ko ba karantawa ingancin sa ne hadisi ne ingantacce yana cikin sunan Nasa'i yana cikin Sahih Ibn Khuzaima su rawaito shi so hadisi ne tabbatacce cewa abin da ya kasance yana karanta bismillah yana karanta Fatiha in zai karanta Fatiha yana yin bismillah a cikin sallarsa hadisi ne sahihi to bismillah ana yi ko ba a yi a bayyana ake ko ba a bayyana ake yi ba magana mafi inganci cikin maganganun da malamai suka yi magana ce mai tsawo da malamai suka tattauna akan ta da yawa suka yi littafai akai amma dai a takaice a dunkule ana yin bismillah a karatun Fatiha amma a asirce wannan ita ce abin da ya fi zama sahihi a asirce za ka yi bismillah yayin da za ka karanta Fatiha ba a bayyana ba
to sai na shiga yake cewa idan mutum zai karanta amin a sallar da ake sirranta karatu shin zai bayyana amin din ko kuma ita ma aboyen zai yi
a boyen zai yadda ya karatun aboye ita ma haka zai yi ta aboye
to sai shi kuma ya ce da Allah a cikin ƴaƴan Sayyidina Ali akwai masu sunan Abubakar da Umar da Garabi Musa Shirawa
akwai masu sunan Abubakar akwai Abubakar akwai Umar akwai Uthman illa iyaka dai kawai ba ƴaƴan ba'ayan nan a Aisha bace a Fatima radiyallahu ta'ala anha yana da Abubakar mahaifiyarsa ana kiranta Layla bintu Mas'ud yana da Uthman mahaifiyarsa da kiranta Ummul Banin bintu Haram, yana da da Umar mahaifiyarsa da kiranta As-Sahba, saboda kai yana da waɗannan duka cikin iyayensa.
To ne tambayar ita kuma cewa take shin menene hukuncin aji gari a gidan mutumin da yake tafiya ya bar iyalinsa wato ya tafi wani gari?
Me ya hukuncin da ya aje karan gadi yake so tambaya kawai, ko yayi tafiya ko bai tafiya ba, duk ɗaya ne. So ya halatta a riki karan da zai gadi a gida ba wani abu, ko a gida ko a gona, ba wani abu da a riki kare wanda zai yi gadi.
To ne tambayar kuwa take cewa shin ya halatta mutum yayi istighfari da salatin Annabi a zuciyarsa ba tare da furtawa da baki ba?
To bai komai ba. Ana buƙatar in zaka yi azkar harshen ka ya motsa shine kai zikiri, amma kawai ka rika kudircewa a ranka shikenan, sai mutum ya kudirce ya karanci Qur'ani kawai shikenan. Wannan ba shine ake nufi da ibadar al-aqwal ba. Inda ya ce abu ambata ake a harshe, to sai harshe ya motsa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kalimatani khafifatani ala lisani, daga ce khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan, habibatani ila arrahman thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Daga sai yace kalmomi guda biyu wadanda suke da rashin nauyi akan harshe, shi kaga dole su gudana da harshe. Wan kai kawai ka za abu a zuciyarka, harshen ka baya motsawa. Wannan ba abinda karatun Qur'ani, dole ka motsa harshe. La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi.
Sai wannan shi kuma yake cewa malami ake nufi da ilmul ladunni, kuma har yanzu akwai shi daga uwan Musa Adamu Bunkure.
To ana nufin abinda Allah ta'ala yake cewa atainahu min ladunna ilma, yana nufin wahayi. Allah ta'ala ya masa wahayi, shi ne min ladunna ilma, Allah ya yi mutum wahayi. Yanzu babu wani wanda Allah zai masa wahayi. Annabci ya zakata da kan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma babu wani wanda Allah zai masa wahayi. Abinda zai ya rage a cikinmu na wani bangare na annabta shine mafarki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wanda bawa zai yi mafarki. Bushra ajili bushra mu'min, a nuna masa wani abun alkhairi da zai gani a cikin mafarkinsa, shine kawai ya rage. Yana iya zama gaskiya, yana iya zama ba gaskiya ba. Amma annabci da za a yi wa Allah ta'ala, zai aika wani mala'ika da wahayi, wannan ya kare. Saka wannan ladunna da Allah yake faɗa a cikin alqur'ani, yana nufin wahayi da yayi musu, kamar kissar Khadir, annabi Khadir da annabi Musa alaihi salam, cewa atainahu min ladunna ilma, atainahu min ladunna ilma, atainahu min ladunna ilma, mun bashi wani ilimi daga bangaren mu. Hadisi mafi abinda magana mafi inganci shine Khadir annabi ne daga cikin annabawan Allah, shi yasa karshen kissa yake cewa ma fa'altu an amri, ba da san kaina ba da zadin kaina nayi abin ba, ma'ana wahayi ne Allah ta'ala ya yi mun nayi abinda nayi. Saboda babu wani wanda zai zauna yana faɗa abubuwan da babu su alqur'ani, babu su a hadisi, babu wani abin da yake goya musu baya a cikin maganganun sahabbai ko tabi'ai, kuma ya ce wannan ilimi ne ladunni, babu wannan.
To sai Sulaiman shika yace cin wani ne Imam Muhammad Abu Zahra?
Muhammad Abu Zahra ɗaya ne daga cikin malaman Masar, da ba wai da daɗe ba ne, ba wai na cancan ba ne, a wannan wuce a ƙarnin da ya wuce aka ya rayu. Kuma ya yi rubuce-rubuce da yawa, musamman a fuskar abin da ya shafi shari'a. Yana da rubuce-rubuce a cikin abin da ya shafi tarihin magabata, kamar littafinsa akan Imam Malik, yana da Abu Hanifa, yana da littafin akan Ibn Hazm, yana da rubutu akan aqidar abin Nasara, Nasraniya, muhadarat haula Nasraniya, yana da littafi dai akan abin fiqhu da hukunce-hukunce, yana da littafi dai akan tafsiri zaharatu tafasir. So yana daga cikin dai marubuta waɗanda suka rayu a ƙasar Masar a ƙarnin da ya gabata.
To shi kuma wannan tambaya ke akan ingancin waɗannan hadisan, ita cewa wanda Allah ya bashi ya'ya uku mata ya tarbiyyantar da su har zuwa lokacin auren su, Allah zai bashi aljanna, wanda yake sallar nafila raka'a 12 kowace rana Allah zai bashi aljanna, wanda ya sallar farilla raka'a 40 kowace aka yi kabar harama tare da shi, shi ma zai shiga aljanna. Shi waɗannan hadisi sun inganta daga Yusuf.
Dukan su hadisi ne ingantattu. Hadisin farko akwai yazo hadisin Anas da hadisin Abu Sa'id al-Khudri, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, hadisin Anas, hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, cewa wanda yake da yaya Auf ibn Malik, afwan Auf ibn Malik, inda yake da yaya akwai ruwaya da tazo biyu, akwai ruwaya da tazo uku, ya kyautata tarbiyyar su, kunna lahu hijaban minan nar, Allah za su zama masa shamaki daga shiga wutar ranar gobe kiyama. Na biyu shine menene? Sallar raka'a 12
kowace rana.
Shi ma akwai hadisi sahihi a cikin Sahih Muslim, hadisin Ummu Habiba, cewa wanda yayi sallaci raka'a, yake sallatar raka'a 12 a kullum, fi yawmin wa layla, banallahu lahu baitan fil janna. Na'am.
Sai na karshen wanda ya ce wanda ya yi sallar raka'a,
shi ma sahihi ne. Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo shi da hanyar hadisin Anas ne ibn Malik, cewa wanda ya yi sallar raka'a abinnan kwana 40 yana riskar kabbara harama, yana riskar kabbara harama abinnan. Kutibat lahu bara'atan, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq, za a rubuta masa kuɓuta guda biyu, kuɓuta daga wuta da kuma kuɓuta daga munafici.
To sai sakon Ibrahim Adam shi kai ke cewa yana son karin bayani game da sharadan kalmar shahada.
To kalmar shahada ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, dan mutun ya furta ta kawai ba shike ne ya gama komai ba. Na'am, da furincinta zaka shiga musulunci, amma akwai abubuwan da suke tare da ita. Na farko a samu al-ilm al-munafi lil-jahl, zaman mutum yana da ilimin ita kalmar, ya san abin da take nufi, ba kawai fada yake ba kamar yana cananci, yana yaran cana shi ba dan cana ba, haka bai san me yake fada ba, ya san. Shi yasa in aka zo musulunta, mutum ya zo musulunta, in an gaya masa kalmar shahada sai a gaya masa me take nufi, shi tana nufin kaza kaza kaza, wannan shi ne al-ilm al-munafi lil-jahl. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, kaga ya kara da kalmar al-ilm. Shi yasa al-Qur'ani ya ce fa'lam annahu la ilaha illallah, sauraka wannan dole a same shi. Abu na biyu shine al-yaqin, wato ya sakankanci al-munafi lil-shakk, kada ya rika shakkar abinda kuma aka gaya masa, ya rika shakkar to kuwa Allah ɗaya ne, a shi kadai da aka danci, a annabi kuma manzo Allah ne, a zamana ya zamana ya tabbatar innamal mu'minu allazina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu, shi sannan ba su yi shakka ba. Haka in ya zama yana shakka, to ya zama munafiki, ya ce hum fi raibihim yataraddadun, haka ya zama babu shakka tare da shi. Sannan abu na uku shine al-inqiyad, mutum ya miƙa wuya, ya ji to sannan kuma ya miƙa wuya. Man ahsanu dina biman aslama wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, saka sai ya miƙa wuya. Sannan ya zama akwai al-ikhlas, ya zama yana da ikhlasi, da ikhlasi ya faɗe ta ba da munafici ba, domin da ya faɗe ta da munafici ba za ta amfane shi ba. Sannan a samu al-qabul, ya karɓa abinda a gaya masa, ya karɓa, kada a gaya masa ya ce ya ji amma bai karɓa ba. Wannan shi ya halaka al'ummomin duk da suka gabata, sun ji la ilaha illallah din, amma an gaya musu cewa sai inna hadha la shay'un ujab, wanda abin mamaki ne, ya za a ce aj'ala al-alihata ilahan wahida, kaga sun ji. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, saboda haka a samu al-qabul, sannan kuma a samu as-sidq, ya zamana ya gaskata da abin da ya ji, ba wai kawai ya ji ba kuma ya ƙaryata, in ya ƙaryata ya zama ba musulmi ba. Sannan na ƙarshe na bakwai al-muhabba, ya so wannan kalmar kada ya ƙita. Na'am.
To sai sakon da yazo daga Habib H Ibrahim yake cewa mallam me hukuncin suna da ake kiran yarinya Yasmin.
To Yasmin fulawa ce, fulawa so kawai dai suna ne na zamani. Amma ba wai wani suna ne mai asali ba.
Shiko Sabi Idris Sale yake cewa Allah ya saka alkari. Kuma menene bambanci tsakanin al-idraj da kuma ziyada ilimin hadisi?
To al-idraj shine mutum mai ruwaya ya ƙara maganar sa ba tare da ya bambance tsakanin maganar sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin nassi, wannan shine ake kira idraj. Ziyada kuma tana iya zama riwaya ce za ta zo da wata ruwaya kuma ta zo da wani ƙari, to wannan ƙarin zai iya zama cikin hadisin ne, zai iya zama kuma baya cikin hadisin, yana da rauni. Wannan wani abu ne mai faɗi wanda sai mutum ya zauna gaban malami ya koye shi sosai da sosai. Na
shi da Sabi Idris Sale din yake cewa mallam yana son sunayen littafanka.
To a cikin littafaina akwai littafin Dawabitul Jarh wa Ta'dil inda al-Hafiz al-Dhahabi min khilal kitabi Sirah Alam al-Nubala wanda an buga shi da jimawa wajen 1996 ko 7 a cikin sifili guda biyu. Akwai al-Madrasatul Hadithiyya fi Makkah wal Madina fi al-Qarn al-Awwal wa al-Thani al-Hijri wa atharuha fi al-Hadith wa ulumihi, ita ma an buga ta a cikin sifili guda biyu da jimawa ita ma. Bayan ta akwai littafin kitabul igrab, asalin littafin Imam an-Nasa'i ne wanda ne tahqiqin sa, shi ma an buga shi a sifili guda daya. Bayan sa kuma akwai littafin Nabiyur Rahma siratun wa durusun wa ibar wanda tarihin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama. Bayan sa akwai littafin at-tafsir li majalis at-tafsir, akwai risalar أبوغيت المشتاق في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق إتما أبوغيتكي. كوي لتافن أيامي مع دائية الجيل شيخ محمد جعفر محمود آدم إتما أبوغيتكي. لكم وصول لتافن أتكين ياران هوسا لأن وصول أمبغا وصول مبا أبوغا با.
Sai shi kuma babangida Hassan Ga'en yake cewa mallam wadannan littafi ya kamata mutum ya duba idan zai fara koyon ilimin hadisi.
Idan ka fara koyon ilimin hadisi ka samu malamin da yake malamin fannin ne, shi kuma shi zai gaya maka littafi ya kamata ka nemi ka fara da shi.
Shi kuma ne yake yana son ƙarin bayani game da abubuwa uku da idan suka girma ta gaban mai sallah, sallar sa take baci.
To abinda ya zo a cikin hadisin Abu Dharr, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci bace balagaggiya al-mar'atu al-ha'id, sannan kuma ya ambaci al-himar jaki, sannan kuma amfani al-kalbu al-aswad kare baki. Wadannan su ne suka zo a cikin nassin hadisin hadisin Abu Dharr da hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu.
To sai tambaya da tazo take cewa mutum ne ya sayi kaya online, ma'ana ta kan internet kenan, sai aka dade kayan ba su zo ba, saboda haka sai ya cika takardar neman a biya shi kuɗin sa. To bayan an biya shi kuɗin nasa kuma da watanni sai kayan suka zo, ya kuma online domin yayi bayani ga mai kayan, sai ya tarar cewa an rufe wannan kamfani. Shin menene hukuncin kayan da kuma kuɗin?
To ya yi amfani da su saboda bai san inda zai mayar da su ba, ba wani abu, amma dai ya sani cewa duk sanda masu abin suka bayyana zai mayar musu da kayan su.
Malala sakal kari masu abu duka a nan muka karshen shirin a wannan mako. Sai dai kafin mu sallama da ku, kuma fa za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin dai ta kan lambobin wayar mu da aka saba na 0805544143 da kuma 0706604155, sai kuma 0707786442. Haka zalika za ku yi aikowa ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallimo, babban malami a sangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda ake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku, sai Bashir Darsun Gogo wanda ke tattara mana sautin akan na'ura. Ana sai jira sasan da na kasance tare da ku, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.